Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. An kashe mutane 6 a jiya Juma'a a wata fashewa a wani wurin cin abinci a gabar tekun Mogadishu, wanda ke amsar bakoncin shugaban ƴan sandan Somalia da ƴan majalisar dokokin kasar, yayin da fashewar ta auku a cewar ma'aikatar ambulan ta kasa. Jami'an gwamnati sun kukuta daga wannan fashewar da ta tada gobara a cikin ginin, lamarin da ya sa hayaki ya turnuke sama, inda masu cin abincin suka tsere domin tsira da rayukansu. An samu wata fashewa a wurin cin abinci da ake ganin wani dan kunar bakin wake ne ya tayar da bam, amma ban mu tabbatar da musabbabin fashewar ba, in ji jami'in dan sanda Muhammad Ali. Babban kwamishinan ƴan sandan yana cikin wurin cin abincin a lokacin fashewar, amma bai jikata ba kamar yadda babu wani ɗan majalisa a wurin da abin ya shafa, yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP. Ɗan majalisar dokoki a ƙasar Nijar sun kada ƙuri'a a jiya Juma'a na amincewa da ɗaukar sojojin ƙasashen waje wurin yaƙi da masu ikirarin jihadi a ƙasar mai fama da talauci a yankin Sahel. Bayan muhawara ta sa'o'i da dama, ƴan majalisa 131 suka kada ƙuri'ar amincewa, yayin da 31 suka bayyana rashin amincewansu. Wasu ƴan raji sun yi ta gangami a kan ƙin amincewa da kasancewar sojojin ƙasashen wajen da suka ɗauke su a matsayin ƴan mamaya masu barazana ga ƴancin ƙasa. Sai dai sakamakon ƙuri'ar ya zo da shakku, ko da yake majalisar dokokin a birnin Yamai tana cike ne da abokan shugaba Muhammad Bazoum. A yake take yi da kungiyar Al-Qaida da mayakan jihadi masu alaka da kungiyar IS. Nijar da samun goyon bayan wasu kasashen yammacin duniya da suka hada da Amurka da Faransa, waɗanda suke da sansanonin soja a babban birnin kasar da kuma yankin Agadez da ke arewacin kasar. A jiya Juma'a, wata babbar tawagar manyan jami'an Amurka ta gana da shugaban kasar tsibirin Solomon Islands, inda ta yi gargaɗin cewa Washington za ta bayyana matukar damuwanta, kana za ta mai da martani ga dukkan wani mataki na kafa sansanin sojin China na dindindin a kasar da ke tsibirin yankin Pacific. Wata sanarwar fadar White House ta ce Prime Minister Solomon Islands Manasseh Sogavare ya jaddada wa tawagar da ke ziyara a jagorancin jami'in kula da yankin Indo-Pacific a fadar White House Kate Campbell cewa babu wani sansanin soja, babu kasancewar soja na tsawon lokaci, haka zalika babu wani hasashen samun iko karkashin yarjejeniyar tsaro da aka kulla da kasar China. White House bata bayyana irin martani da Amurka za ta maida ba idan hakan ya faru nan gaba, amma matsayinta na zahiri ya nuna irin damuwar da take da ita, wadda ta kai ga tura tawagar Campbell zuwa kasar ta tsibiri a wannan makon. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. COVID-19 ita ce ta uku kan gaba wurin mace-mace a Amurka a shekaru biyu jere a cikin shekarar 2021, tare da karuwar mace-macen mutane masu yawan shekaru, kamar yadda wani binciken gwamnati ya nuna a jiya Juma'a. Cutar COVID-19 ita ce kan gaba ko kuma ta yi sanadiyar mutuwar mutane 460,513 a Amurka a bara, adadin da ya karu da kashi 20 cikin 100 idan ka kwatanta da shekarar 2020, a cewar bincike da cibiyar yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta CDC ta gudanar. Masu binciken sun tantance kundin bayanan mutane da suka mutu tsakanin mazauna Amurka daga watan Janairu zuwa Disamban bara. Sun kuma gano cewa a shekarar 2021 an samu mace-mace mafi yawa tun shekarar 2003, yayin da cutar zuciya da ta daji suke ci gaba da kasancewa ta farko da ta biyu. Mace-macen da ya bayi tsanani ba tsakanin yara masu shekaru 5 zuwa 14, kana lamarin ya yi kamari ne tsakanin masu shekaru 80 zuwa sama da haka, lamarin da ya daidai da na shekarar 2020.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
jama'a barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na abangi ya huce
wadanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani
lafiya
a lafiya kalau baba ya take yamiya
wallahi lafiya kalau ya dan sanyin nan da ya dan bujuro mana
a masha Allah bai dai kai naku nan ne yau sanyi sosai ba amma mu a cikin azumin nan dai sai mu godiya Allah
gaskiya wallahi ya bada azumi ya dadi
a sosai ko baba
to Allah ya karba muna Allah ya karbi ba dubu
amin ya Allah amin ya Allah
kuma zalla to sarfilu me zaka iya cewa ya dauke maka hankali a cikin wannan makon da muke karewa
to baba abin da ya dauke kai dai har yanzu dai bai wuce halin tashin hankali da mutane yake ganin suna shiga ba a wato a kasar kiran cewa abin da ke faruwa a can shine dai da mu yana kai da cikin abin da ke daukan hankali to da fatan Allah zai kawo mana zaman lafiya a duniya a ko ina ba ma duniya gaba duka Afirka Najeriya duka
haka da jin
wai don lafiya
wato musamman kasashen mu kenan
musamman kwarai da gaske kwarai
to Allah kare zaunan da kasashen mu
amin ya Allah amin
to zarfi lu mai kake da shi na wato sadar zumunci na abu da zumunci
baba ina dauke da murnar daurin aure guda daya wanda murnar za ta je ne ga Mr. Paul Mashad da kuma iyalan Majid Audu Makulin waɗanda za su daura da ƴaƴansu na kilin da kuma luka a ranar Asabar 30 ga wannan watan na Afrilu da misalin karfe 11 na safe a majami'ar Ekwa da ke Afata wato a can Jos Plateau kenan sai muke Allah ya bada ikon zuwa ya kuma sa a yi lafiya baba
amin summa amin
haka kuma baba ina dauke da sakon ta'aziyya zuwa ga Alhaji Uba Alhassan da iyalansa da babban rashin aminansa wato Awwal Musa Zakire tsohon sakataren kungiyar Kano Pilas wanda Allah ya warsuwa ranar Litinin da ta gabata a nan Kano Allah ya ji karfi gafarta masa kuma kiyaye suna karshen
amin sun amin
haka kuma muna mika sakon ga Alhaji Uba Alhassan da iyalan nasu bisa rasuwar wato babban wani iyalansa kuma ne shi daga cikin ƴan gidansu mai gadan samalin isa wanda ya rasu a wannan makon Allah ubangiji ya kika shi kafarta masa
amin sun
amin ta mu tazo Allah ka sa mu cika da imani
amin sun amin to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Umar Faruk Muhammad Dinko sakataren kungiyar malamai ta kasa rishin jihar Upper West kenan a Ghana na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Hajara wanda Allah ya mata rasuwa a ranar Laraba a garin Bako to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Ibrahim Adamu Bebeji a Yabo Kumasi na rasuwar dansa Fuad wanda Allah ya masa rasuwa a Kano to dukkanin su Allah ya kai su ya dafarta musu da sauran magabata baki daya mu kuma kyautata namu zuwa
amin ya rabbi
bali mu shiga babin mu na gashe-gashe da farko bari mu ka gaisuwar sada zumunci na Abaye Kuce wanda ke cewa gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga Dr. Sa'id Sani Bajigo da Alhaji Adamu Sarki da Alhaji Yahya Muhammad Sangaru wakilin Sangaru da kuma Hajiya Asabe da Alhaji Haruna BBY da Hajiya Hawwa da Gauda mai tuwo Bajoga da kuma dan adda Maimai a Taranka da daukacin ma'aikatan VOA Hausa mazanku da matanku sako daga Alhaji Sule Nayashi Bajoga da Alhaji Haruna BBY Tarba suwa gamawa
to gaba ɗayan su mun ji ko muna godiya baba Kaisuwar Abari ya huce ta fito daga Alhaji Bara Dada gurin jihar Yobe wanda yace yana gaida Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da Umar Fueba Gashuwa da Isa Lawan Girgir da Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Mai Gari Adamu Sarkin Yamman Bolarin Gombe da Chundo Kwasa Mai Kaji Sangaru Alhassan Fadaridi kamar antumatar Baffa Haruna Bajoga da kuma masu gabatar da shirin a ƙarshe sai matata Hajiya Habiba da Hajiya Salamatu wato matan sa kenan mare ba matan
haka ne
to Alhaji Bura Dada ga sakon kaman isar
to madalla yanzu kuma sai gaisuwar Abari ya huce da ta fito daga Mahmud Salu kauran Moda Zamfara yace da farko ina gaida daukacin ma'aikatan sashen Hausa na VOA sai kuma distinguished senator Sahabi Yau Kaura da mai martaba sarkin Jiyawa kauran Moda Malam Sadusi Muhammad Ahmad da Asha da Honorable Ubaidullah Yahaya Kaura DG Zafa da Malam Sani Hamza Kaura sakataren hukumar zakka da wakafi ta jihar Zamfara da Honorable Hafizu Balarabe Gusau da Naziru Abubakar Sabo Gusau da ƴan baban Yusra Gusau da Falalu Aminu mai kujeru da Kabet bayan MTD kauran Moda da Alhaji Buhari mai shago bakin kasuwa kauran Moda da Malam Tsoho mai wankin hula kauran Moda da Mubarak S Yaki Gusau da daukacin ƴan kungiyar muryar talaka reshin jihar Zamfara da fatan suna gudanar da ibadan azumi cikin koshin lafiya to gaishe su Mahmud Salu kauran Moda baban Abdulsamad
to masha Allah to baba ga wani sakon kuma wanda ya fito da kawuwa kashere gwalam na jihar Adamawa yace yana gaida ku masu gabatarwa wato da kai da anti girs kenan sai Nazir Mai Rahama
da kai ba shi kake fidda kanka
da Sarkin Mata da Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Mai Gari Adamu Sarkin Yamman Bolarin Gombe da Sunusu Solo Numa Race House Adamawa da Usman Osi da Ado Mai Dawa da Baban Gida Liman Tunnu da Juldi Mai Dawa Tunnu da Aishatu Muhammad Adam matar Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Zangina Kashere wato sakon nan da ya fito da kawuwa kashere gwalam na jihar Adamawa
to Sarfilu kamar yadda ba su iya magana kan ce komin kirkin ka ba zaka iya gama kasuwa da gaisuwa ba
sai dai abinda zaka iya kenan
eh magadan kenan ai da mun bari in jire da wannan sakon da ke cewa assalamu alaikum VOA Hausa dubun gaisuwa mai yawa zuwa ga masu gabatar da wannan shiri na Abari ya huce daga Kabiru Janye Kware Sokoto a Najeriya to kani nan ma mun sha gaisuwa na masu gabatarwa da kai ma
masha Allah masha Allah masha Allah
Sarbilu yau labarin da zan kawo maka wani labari ne wanda yake ne daure kai da ba a saba ji shi a gurin mu ba
to kamar ka san abin
irin namu ba
to kamar ka san abin da nake son ji kenan a daidai wannan lokacin wannan lokacin na labari shi ne dadin shigowa wannan shiri na Abari ya huce ina
yawa jama'a to ka sa kunni ka ji abin da ke zuwa wato wani irin wani bature ne aka tura su Afirka su je su yi aikin kwangila to aka tura shi ɗaya daga cikin je kasashen mu na yammacin Afirka ya je aiki to ka san kuma yanda kasashen turawa ba su wasa da kare
haka
saboda ana yi makare yanda ka san ana yi madan adam
to yanda ake kula da kare haka ake kula da mutum da abincinka da komai da rashin lafiya da asibiti kuma ake dan adam su ma karnuka da dabbobi aka na fahimta
yawa to ka san a wajajen mu ko wasu abubuwan ba a saba yi makare ba to shine wannan dan talikin ya zo cikin aiki ko me ya faru ka san ajali na ko ina
a yana ko ina
kwalle sai kawai ya waye gari ga kare ya mutu
subhanallahi
ya sha kukansa ya sha kukansa ya sha kukansa ya kira gida yace ai kare ka ya ambaci sunan kare din kare ya mutu gida nan kuma America aka sha kuka to yanzu za a yi makare jana'iza yana nema inda zai kai masu ibada yi makarin nan addu'a aje a bai sikira aje a bisa
haka
sai kawai ya shigo gari sai yana tambaya ina zai samu taron masu ibada ba a san ma abin da yake so ba sai aka nuna mai wani wasu jama'a suna can suna ibadar su yana zuwa sai yace to ba komai bane karen sa ne kuma karen nan kusan amini yake gare shi
ya sha
karen ya mutu amma yana kokari yanda za a yi ayi makarin nan sutura a masa addu'a aje a bisa karen
na fahimta
sai kawai shi wanda ke limancin ibada sai kawai yace wannan ai wannan bai dace ba ya za me ka dauke mu kare zaka kawo mu yi sutura mu je mu bisa
wato kamar isgalanci shi a gurin sa
yana gani raidin wani sai kawai yace ka je can ka karasa gaba nan zaka je ka samu masu wanda ba su da abin da suke za su yi ma karinka addu'a su je su bisa Bature dai aka mai bayani Bature ya tashi yace to ke dan ya gode amma shi dan damuwar da yake da ita damuwar ita ce bai sani ba inda zai je ko za su yadda su karbi dan dala 20,000 da ke akan wani akan karen wanda idan kai addu'a
wato dukiyar da wato dai dukiyar da aka saka
dukiyar da ke ajiye ma wanda zai yi makare addu'a ya masa sutura
to ai labari bai canza kenan ba
shi kuma limami yana jin haka sai ya tafi yace mene mutumin da ba zai tashi da aka ce a ai ga abin da yake cewa yace dan 20,000 da ke kai na dala sai yace dala za a yi bi da shi aka ce za a ba duk wanda ya makare addu'a sai limami yace a to ku gaya mai mana ashe ya gaya mana karen na da ibada karen na ibada bai ibada ne mu kuma kare mai ibada muna masa kamar yadda muke ba mutum ne yasa ya kawo duk wani ayi makaren sallah kawai ayi makare addu'a a ji a bisa kare
wato baba kudi mai canjin lamari zaka ce malam dala mai canjin lamari
dala
wato jira ta canja limami wato ya ce to a ai karen yana da ibada saboda haka a kawo shi a masa ai to me zai rauke
ni a kawo shi a masa tunda kare bai ibada ne ai ba za a bar an kyale shi haka ba
da wannan
kuma habbikin
binne ya mai kyau ma za a yi in dai a wannan ado ya sha ado ikam da wannan dalolin
ai ba za a kyale a je da wannan gawa mai daraja a wani wuri a zo a mata riƙon sa kai dan kashi to ka ji da kare yayi daraja 20,000 ya hau kai na dala
kware da gaske to ai ka san dabbobi suna da daraja akwai dabbobin da ake cewa sun mutu baba a cikin kasashe masu tsaro irin wannan wani zai mutu yana da mutu ko kare sai ya ce dukiyar sa to ya baiwa wannan karan yana da fa iyali da ƴan uwa da kuma amma sai ce dukiyar sa a sata asusun da za a kula da wannan kar ko kuma a ringa sata asusun da za a kula da karnuka amma baki daya
to amma wannan ai abun mamaki ne a ce liman ka koyi mutum kana gangan kana shugabantar jama'a wuri ibadar su sai kawai dan dala 20,000
baba aikin da kace dala kuma ashe kai shiru da labarin ko
Allah an zo gurin aiki
to Allah samu da yaci
abin sun ba bi malam Sarfilu daga malama Juli ta daga mana hannu dan haka mun dakatar da shirin namu anan a madadin
Sarfilu Hashim Gumel
baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku mu huta lafiya assalamu alaikum
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta shirin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da ranar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawu lafiya shirin da ke fadakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.